cikin zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata biki nike tai tanara an kira kawaye Aisha na nishadi har tana zubar hawaye arziki kin samu baki rashi ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata ki girmama shigan Allah ki tabin mijinki abin da ya fada shi ne in zaki ga arinki da ke da shi masoya ne babu mai zuga ki Autar mata bazi daki ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata kuma ina kira wajen aure kar ka manta gaure ka tausaya wa matar ka lafiya ku zaure ka fata ci da sha aure damuwa ta daina gidan su ta baro nan ne na ta ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata cika Allah rayuwa za ku yi wacce za a duniya a dinga yin kwatancen ku kun zama da gaba Aisha ta shigo dangin ku kuna mara sai ku chata a jiki yarinya take ku duba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata kuma a bata shawara tsawa ba ta gyara yare amarya ka'idu jinta ba a mata kyare a bata ci da sha ce wanka ta hau kujera a ce maki ta aure ba a sanya ta kura ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata yau ana biki ana guda ga rawa ana yi Aisha na rawa jure a gaban masoye Aisha gimbiya angon ki yana zuma ye fatan mu ku yi zaman nasara ba na yaudara ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata kuma yana kiran ki shalele ki yasa agushi da ke da shi da soyayya kun zubo a dashi Aisha duk muna murna ana ki ba irin shi ki bi shi da ruwa wancan bai kashi ishi ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata ki amarya ne kike nema bangaren bukaci ki zangwana wajen girki har ya dinga sanci ki huce damuwa ta shi ko akwai yamanci ki dinga ba shi labari ba na damuwa ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata kuma ki dan ku ba na wasa ba ba na yi wa yare bikin ku ba na wasa ba jama'a ku lura Aisha kin ga kin dace ba bace na kwara farin taran Ibrahim ba da ku musu ba zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukutar ne gona yayi mata sani uba na ango haji mukutar ne gona a ɗazan nan Sokoto na yi jinjina na baban amarya Haji Bello matawalli minista na defense sanni ne gidana iyaye da masoya Allah ya kyale kauna zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim mukuta